yau mun samu bakoncin wata matashiya Zainab Ibrahim Adamu, ai shekara 13, yar aji 3 a makarantar secondary mai dinki, wacce burinta ta zama fashion designer.
Saboda nan gaba ina so zama veterinary doctor, amma aikin animal din zai zama for free. Ina so kuma babana ina girma ya gida min babban mall in dinka yin fashion designing ina a gurin bangaren siyan fabric daban da kurin dinki daban, nima in dinka yin dinki da kaina.
So why ko ya miki dinki?
To wanda tailor mu ne sunanta Umma, ita ta koya min dinki. A yanzu na iya yanka riga da sketch 366. Abin da yake bani wuya shine gurin yanda ake yanka hannu, shine gurin da yafi bani wuya.
Yanzu kamar na kai miki dinki, zaki iya dinka min riga da sketch?
Idan zan iya.
Kamar shekaru nawa kenan da kika fara wannan sana'a?
Kamar ina shekara 9 haha.
Ajin ki nawa a makarantar boko?
So I'm promoted to SS1.
An yi miki tsallaken aji kenan?
A'a, ba mun tsallaken aji ba.
Kuma kika ce in kika gama karatu kina son ki zama likitan dabbobi?
Saboda ina son ga dabbobi su lafiya su kalau, mutane su daina musu abubuwan da yake bata musu rai har kyau.
To wannan idan kika gama ki aiki a asibitin dabbobi sannan ki dinki?
Eh.
To yanzu kina dinka mutane haka su biya ki?
A'a, sai dai in dinka wa yata da kanina.
Susa. Waye baki kaiminki koyi dinki ko ko kawai ki a danki ne kika ji kina sha'awa?
Farko a raina naji ina sha'awa, sannan kuma na gaya mama da baba na sai suka goya min baya in je ina harkar dinki, ina koyan dinki. Eh, sai na koya.
To me burinki a rayuwa?
Burina in ga na zama mutum mai kula da dabbobi lafiya kalau, ya dinki sosai, na zama fashion designer.
Abin sha'awa dai Zainab dai ta fara dinki tun tana yar shekara 9. Baraka Bashir, Murya Amurka daga Kano a Nigeria.